Sashen Hausa na murar Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Mahmud Lalo daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC a cikin shirin mu na Lasariya. Yau Lahadi 11 ga watan Disamba shekarar 2016. Da farko bari mu fara da kanin labarai.
To Usman, wata motar tankan mai ta yi sanadin mutuwar mutane da dama a kasar Kenya, yayin da a Turkiya aka kai wani hare kan jami'an tsaron kasar wanda shi ma halaka mutane da dama. Sannan a nan Amurka za ku ji ƙarin bayani kan wanda hasashen kafofin yaɗa labaran ƙasar ke ganin za a baiwa muƙamin sakataren harkokin wajen Amurkan.
To za mu ji a cikin labaran an jima kaɗan. A jiya wata coci ta rushe a garin Uyo a jihar Akwa Ibom a Najeriya. Kwamishinan 'yan sandan jihar ya yi ƙarin haske.
Waɗansu na asibiti har yanzu su kuma cikin iko Allah an sallabe su zuwa wajen karfe 5 da aka gama ɗauke komi da komi, kuma aka yi filin da wurin tabbace an samu gawawwaci 27 yanzu na waɗanda suka rasa rayukansu.
To Allah shi kyauta. A jamhuriyar Nijar kuma taron ƙalubalantar tsatsauran ra'ayi aka yi a yankin Sahel.
Ba ma wannan kin bane suke yi, wasu sukan shiga ne dan su kare kansu, wasu sukan shiga ne dan su kare wasu abubuwan da suke yi, wasu kai har dai ma akwai masu yin shiga saboda dan su kare safarar miyagun kwayoyin da suke yi, ba ma wai dan addini ba suke yi.
To har ila yau kuma za ku ji yadda jikkata jama'a ya biyo bayan zaben mai gurbi da aka yi jiya a jihar Rivers wanda ake jiran sakamakonsa. Sai kuma maimaitin shirinmu na duniyar Amurka da ma sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya daga Mahmud.
To jama'a assalamu alaikum. A Najeriya ma'aikatan ceto na can suna ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira da ransu bayan da rufin wata majami'a ya rufta ya halaka mutane da dama a birnin Uyo dake jihar Akwa Ibom a kudancin kasar. Daruruwan masu ibada ne suka taru a cocin mai suna Reynas Bible Church wacce ba a kammala gininta ba a lokacin da rufin majami'ar ya rufta.
I'm surprised that Nigerians are still building buildings that will collapse after all the
wannan na cewa ne ina mamaki kasa wadda ta ci gaba kamar Najeriya ana yin gine-gine da ke rushewa alhali muna takamma da kwararru masana gini.
To rautani dai sun ce akalla mutane 60 ne suka rasa rayukansu, amma jami'an tsaro sun ce sai an kammala aikin kwashe baragizan za a tabbatar da adadin mutanen da suka mutu. Rautani su tabbatar da cewa akwai gwamnan jihar Udom Emmanuel a cikin cocin a lokacin da hadarin ya auku, amma dai ya fita babu ko kwarzani. Wani kakakin gwamnatin jihar ya ce za a gudanar da bincike kan wannan hadari. A wani labari makamancin wannan, wata fashewa da ta auku a wani coci masu ibada a wato masu bin aqidar gargajiya a ƙasar Masar ta halaka mutane 20, sannan wasu 35 sun jikkata. Babu dai wanda ya dauki alhakin wannan hari da aka kai a yau Lahadi. Amma kamfanin dalancin labaran ƙasar ta Masar MENA ya rawaito cewa wani mahari ne ya jefa bom a cocin mai suna St. Mark's dake gundumar Abbasiya a birnin Al-Qahira. Wakilin muryar Amurka da ya haziyarci yankin da lamarin ya faru ya ce an kai harin ne da misalin karfe 10 na safin agogon yankin, yayin da masu ibada waɗanda mafi yawansu mata ne suke addu'o'i. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi ya ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki 3 a ƙasar ta Masar tare da miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su. Wata tankan mai a ƙasar Kenya ta yi sanadin mutuwar mutane 33 kana ta jikkata wasu da dama bayan da ta yi taho magama da wasu ƙananan motoci. Hadarin ya auku ne a jiya Asabar akan wata babbar hanya da ke yammacin tsakiyar Kenya. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce bai dace babbar motar ta kasance a wannan hanya a daidai wannan lokaci ba. Ya kuma umarci jami'an tsaro da su gudanar da cikakken bincike kan wannan lamari. Jami'ai sun ce hadarin ya auku ne bayan da motar tanka mai dauke da mai ta kofcewa, wato ta kwacewa direban, inda ta yi kan motoci da ke tahowa da ta daya hanyar. Daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu jami'an tsaro 11 waɗanda suke tsaron lafiyar manyan mutane. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Turkiyya sun ayyana fara zaman makoki na kwana guda, wato kwana guda bayan da wasu tagwayen bombardment suka tashi a Istanbul, inda kalla mutane 38 suka rasa rayukansu, kana wasu da dama suka jikkata. A yammacin Asabar, har-haren suka auku a filin wasan kwallon kafa bayan da aka kammala wani wasa, kuma waɗanda suka shaida lamarin sun ce har-haren sun kaikaici jami'an tsaro ne. Ministan cikin gida Suleiman Soilu ya ce 30 daga cikin waɗanda suka mutu duk 'yan sanda ne, sannan sauran fararen hula ne da kuma wani mutum da ba a gane kowaye ba. Hukumomi sun ce har-haren sun kaikaici wata motar bus ce da ke ɗauke da 'yan sanda. Ya zuwa yanzu babu wani ko wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Amma mataimakin Prime Minister ƙasar ta Turkiyya Numan Kurtulmus ya ce ga dukkan alamu kungiyar PKK da aka haramta ce ta kai wannan hari. Kuma zuwa yanzu an kama mutane 13 da ake zargin suna da hannu a wannan aika-aika. Shugaban kamfanin mai na Exxon Mobil Rex Tillerson shi ne mutum na gaba-gaba da aka saka a jerin mutanen da ake tsammanin za a zaɓa, wato a basu mukamin sakatar harkokin wajen Amurka a sabon gwamnatin mai shigowa. Kafofin yaɗa labaran Amurka da dama sun rawaito cewa wata majiya da ba a bayyana sunanta ba ta ce nan ba da jimawa ba za a ayyana Tillerson a matsayin wanda zai riƙe mukamin na sakatar harkokin wajen Amurka. Sai dai masu fada a ji a ɓangaren Trump sun ki tabbatar da ko Tillerson shi zai kasance zaɓi na ƙarshe, amma kuma an ji shugaba mai jiran gado Donald Trump yana yaba shi a lokacin wata hira da yi da gidan talabijin na Fox News.
To me, a great advantage is he knows many of the players and he knows them well. He does massive deals in Russia.
Yace a ganina babban amfaninsa shine ya san mafi yawan mutanen da ake damawa da su, ya san su sosai. Ya sha yin harkokin cinikayya da Russia. Yanzu Tillerson ya shiga sahun su Mitt Romney da ya yi takara a shekarar 2012 a matsayin wanda ake sa ran za a bai wannan mukami. A da akwai tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, amma a ranar Juma'a aka cire sunansa daga jerin sunayen. Wata kungiya mai sa ido a rikicin Siriya ta ce mayakan IS sun sake karɓe ikon birnin Palmyra a rangamar da ake yi ta ƙoƙarin riƙe birnin. Wani jami'in kungiyar Syrian Observatory for Human Rights ya ce duk da cewa ana kai hare-haren sama, mayakan IS sun sake karɓe ikon Palmyra bayan da dakarun ƙasar ta Siriya suka janye zuwa kudancin ƙasar. Gabanin haka kungiyar da ma'aikatar tsaron Rasha sun ce wasu hararen sama da Rasha ta kai sun tilasta mayakan na IS janyewa daga birnin na Palmyra, amma daga baya kuma suka samu hanyar komawa cikin birnin.
To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. To, a jiya ne wata coci ta rushe a garin Uyo a jihar Akwa Ibom, kamar yadda muka ji a labarai. Wakilin Mulami Abakar Sokoto ya aiko mana da rahoton halin da ake ciki.
Mutane da dama ne dai ake fargabar sun rasa rayukansu a jiya Asabar bayan da wani ginin coci ya rusga a birnin Uyo na jihar Akwa Ibom dake Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewar lokacin da abin ya faru, majami'ar ta Bible Church tana cikin makil da dan mutum domin ana bikin nadin shugabanta a matsayin bishop, kuma ana kan yi wa ginin cocin wata kwaskwari ma bisa hasashen cewar mutane da dama za su halarci taron. Wasu ganau ga abin da suke cewa
I'm surprised that Nigerians are still building that will collapse after all the
wannan na cewa ne ina mamaki kasa wadda ta ci gaba kamar Najeriya ana yin gine-gine da ke rushewa alhali muna takamma da kwararru masana gini, wannan ci baya ne kuma ganganci ne ga rayukan jama'a. Ita kuwa wannan tace tana cewa ne mutane sun taru kuma abin da ba a taɓa tsammani ba sai aka ga ya faru, gini ya rushe kuma mutane da dama sun rasa rayukansu. Shi ma gwamnan jihar ta Akwa Ibom Musta Odon Emmanuel ya tsallake rijiya da baya domin lokacin da lamarin ya faru yana cikin majami'ar. Rundunar 'yan sandan jihar ta Akwa Ibom ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce kusan mutane 30 ne suka rasa rayukansu tare da jikkata. A wata tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan jihar Murtala Usman Mani ga abin da yake cewa
mai girma gwamnati da sauran makarrabansa sun je domin ibada a wurin. To, dama wurin kamar sabon wuri ne, ana ana gina shi ne tukun ba wai tsohon gini bane ba ana cikin wannan Allah da nashi iko ina ga sai wani daga cikin ginin sai ya fara yankewa to kusan dai duk mutanen da ke cikin kamar dai sun shita amma dai wasu sun ji raunuka kuma suna waɗansu suna asibiti har yanzu kuma cikin iko Allah an sallade su amma yanzu zuwa wajen karfe 5 da aka gama dauke komai da komai kuma aka yi filin din wurin tabbace an samu gawawwaci 27 yanzu na waɗanda suka rasa rayukansu
to kamar misali waɗanda suka jikkata kamar ko an kai ga samun ko nawa ne da kuma matakan da aka dauka na kai su asibitoci
wannan tun ma da abun ya faru ake ta da motar ƴan sanda da motocin da gwamnati suka bayar ake ta kwashe su zuwa asibitoci ana dinnan waɗanda abun nan nasu bai munana ba ba su magani a kuma sallamen su ce waɗanda ya munana ne ake ajiyar asibiti domin a ba su kula ta saman da azumar Allah ya ba su lafiya a dinnan
to kamar shi gwamnan jihar kamar yadda kai bayani misali a lokacin da abin ya faru shi ma gwamna yana wurin ne
mai girma gwamna yana wajen amma shi ba abin da ya same shi gaskiya kuma ran shi ya ɓaci ya nuna damuwar shi kuma ya jajanta ma waɗanda suka rauni kuma nan take ma ya aikata sakon shi na ta'aziyya kafin kuma gwamnati officially ta ƙara aikawa da sakon shi na ta'aziyya ga waɗanda Allah ya karsa rayukansu akan wannan tsuntsaye
ko a baya dai kimanin mutane 115 ne suka mutu a shekarar 2015 a lokacin da wani gini mallakar TB Joshua ya zube a birnin Ukko Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
to sai mu ce Allah ya kyauta na gaba to a jamhuriyar Niger kuwa an kalubalanci tsatsauran ra'ayi ne inda aka yi taro a yankin Sahel wakilin Muslim Mumina Barma ya aika mana karin bayani daga Yamai
zurfafa bincike domin samo mafita akan dalilan da ke ingiza jama'a musamman matasa rungumar aqida ko tsatsauran ra'ayi akan wani abin da suka aminta da shi akasari masu nasaba da addini ko siyasa ko wasu bambance-bambance na daban waɗanda a ƙarshe suke haifar da rigingimin da ke kawo tashin hankali makamantan rikicin Boko Haram da na ƙungiyoyin ta'addancin da suka rikita arewacin Mali shi ne manufofin wannan taro in ji daraktan ofishin ministan harkokin wajen ƙasar Nijar Malam Illo Sabo
yawanci abin da aka gane aka ɗauka cewa shi ne a musulmai ne kamar yaran ne suke shiga wannan cikin wannan ɗabi'a cewa bari su tsatsauran ra'ayinsu don su kare addini amma yawanci sai muka shiga shi da kyau muka karanta sai muga a'a ba ma wannan kin bane suke yi wasu sukan shiga ne don su kare kansu wasu sukan shiga ne don su kare wasu abubuwan da suke yi wasu kai har dai ma akwai masu yin shiga saboda don su kare safara miyagun kwayoyin da suke yi ba ma wai don addini ba suke yi kenan wannan tsatsauran ra'ayin kawai abubuwa ne wanda yake mutane suke yi yanzu don dai saboda wasu abubuwa saboda cimma wasu manufofinsu daban
wasu na cewa rashin adalcin shugabanni a kasashe masu tasowa shine ke umar ba'isar tsundumar galibin matasa cikin irin wannan al'amari
ba a ce abu guda yake haddasa shi kamar yadda na gaya muku wasu kan ce addini ne ya sa shi wasu kan ce wannan kamar ta yadda shugabanci yakan sa shi wani ya ce kuma talauci yakan sa shi
waɗannan hanyoyi ne kamar kuke ganin za su iya taimaka kawa a warware wannan matsala
aka dauki fannin matasa me suke so a nemo su abin da za su yi idan aka nemo su aikin da za su yi yawanci duka suka manta wani abubuwa can daban su tsaya ga aikin da suke yi akan nemi kuma hanyoyin da za a wanda suka saki makaranta a maida su makaranta abubuwa da yawa kala irin haka wanda ya kamata a yi na wannan matasan kuma mukan bi ta hanyar iyayensu mata mukan bi ta hanyar abokansu matasan kuma mukan bi hanyar duk an yi hanyoyin nan da suke bi yawanci sai muka gano kuma hallo suna amfani da yanar gizo to mu muka ce nan ma za mu shiga mu bincika mu gani ma mu ƙara gaya musu
shin ko me shugabannin addinai suka gano a game da abubuwa wanda ke ingiza jama'a rungumar tsatsauran ra'ayi akan wasu batutuwan da suka shafi zamantakewa tambayar da na yi wa Muhammad Useni na Madina mamba a majalisar malamai ta Konsei Islamic wanda ya halarci wannan taro daga yankin Agades
in mutum ya zo ku da kamata ta musulmi kuma ya kwatanta muku ai musulunci ne yake ma kaga in ma ba ku goya mishi baya ba ba kun kore shi ba to kaga kenan rabawa ce ake yi kawai da abin da musulunci amma in aka duba da ake zamne yanzu akwai wanda suna da tariku daban-daban kuma suna ta ibada su a yanda suka fahimta kuma ana zamne tare ana zamne lahiya to kenan inda ka gafa suna ta taso abin duniya ya shigo ko ana son iko ko ana son kuɗi ko ana son wani abin.
Tsohon shugaban kasar Burundi Pierre Buyoya, mai wakiltar kungiyar tarayyar Afirka a yankin Sahel, wanda ya halarci wannan taro na yaki da tsauraran ra'ayin tsarin zamantakewa, ya yaba wa kungiyar G5 Sahel saboda yadda ya ce wannan mataki da ta dauka zai tabo matasa da dama da suka rungumi wannan mummunar akida, yayin da a dai bangare zai zama wani rigakafi ga waɗanda ke hangen afkawa ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To bari mu sake komawa Najeriya don jin yadda jikkata jama'a ya biyo bayan zaben maye gurbi da aka yi jiya a jihar Rivers, wanda ake dakon sakamakonsa zuwa yanzu. Ga wakilinmu Lamid Abubakar Sokoto ya sake dawowa.
Kawo yanzu dai ana dakon sakamakon zaɓuɓɓukan 'yan majalisun jiha da na tarayya da a gudanar jiya Asabar a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta. Tashe-tashen hankula dai sun biyo bayan zaɓuɓɓukan. Waɗannan tashe-tashen hankulan dai da suka afku ya nuna wata alamar tambaya dangane da shirin da jami'an tsaro suka ce sun yi, wanda kuma ya sha nanatawa, kamar dai yadda jagoran tsaro a wurin zaɓuɓɓukan DIG Habila Josha ke cewa.
Shirin da aka yi yana da kyau. Jiya mun fara sa mutane a wuraren da ya kamata su saya, su sa mutane samu daman zuwa zabe. Yau kuma muna da jirage uku, daya ta gefen kowane siyasa na senatorial, aje su inda ya kamata, kuma suna nan suna aikinsu. Muna da bindigogi na ruwa masu yawa, muna da motoci masu yawa, muna da gaskiya abubuwa wanda suna dan da yara muka saka.
Waɗannan kashe-kashe dai da kuma jikkata da suka afku a karamar hukumar TAI tare da musayar wuta a tsakanin wasu jami'an tsaro da wasu 'yan bindiga a wasu tashoshin zaɓe a ƙauyen Bodo, koyaya masu sharhi kan al'amuran tsaro ke kallon harkokin zaɓuɓɓuka a Najeriya na ko a mutu ko a yi rai. AIG Ibrahim Baba Ahama shi ne mataimakin babban sifeto janar na 'yan sandan Najeriya da ya ƙarƙare aikinsa a yankin Niger Delta, ya yi tsokaci a kai.
Idan ana son Rivers, mama Rivers ko ina ne ana son a yi zaɓe tsakani da Allah, to gaskiya ce an shafa wa fuska tuka. Jami'an tsaro a ba su ƴanci su yi abin da ya kamata su yi, ba sani ba sabo. Ba su yi aikin su kuma daga baya a zo ana bin su da kulle da bulle ko bulle da kulle da ake faɗi ba, to za a samu matsala. Na biyu shi ne zaɓen Rivers, musamman na Rivers ɗin nan, akwai abubuwa guda biyu. Na farko, idan muke da shi da Aminci suna kan fama, ba za a taɓa yin zaɓe Ladi da Peshwa. Dalili shi ne Miki ya sama kansa wani irin fawa wanda yake sakama da shi. Yau aka ce Miki da babu ƴan sanda, babu DSS, babu su general. Dokan ƙasar nan ta riga ta shirya, ta shirya cewa ba inda aka iya da shi saboda shekaru na ne. Maganar Aminci mai sauƙi ne, ko yau shugaban ƙasa gaba sai sauƙi ne, sauƙi shi ne dama.
Su ma 'yan jihar ta Rivers da mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
We cannot continue like this. Whether you like Aminci or you like Wike, you have to love Rivers State.
Wannan wani da ciji ne yana cewa ne ba za mu ci gaba da zama irin wannan yanayi ba, na ko kana son tsohon gwamna Rotimi Amechi, ko kana son gwamnan da ke kan gado wato Yesu Woke, dole ne ka so jihar Rivers. Kuma abin da ke faruwa a siyasar jihar mu zai dauki wani dogon lokaci mai tsawo.
Sunana Alhaji Musa Sa'idu, a Niger Delta. Eto su waɗannan kashe-kashe dama ka san an san za su faru, duk wanda ya san jihar nan kuma ya ji maganganun da su shugabanni suke yi ya san za a yi kashe-kashe. Amma su jami'an tsaro ya kamata su yi adalci saboda rayuwar mutane ba don wani abu, abin da muke gani ke ya ce dai waɗanda suka musu ikonar su ya kare. Kuma su jami'an tsaro ba su yi aiki yadda ya kamata ba su kare jama'a, tunda sun san cewa wannan abubuwan za su faru.
Zuwa yanzu dai ba a san maceto ba sai miya ta kare, musamman tsakanin gaggan 'yan siyasa guda biyu, wato gwamnan jihar Rivers Barista Yesu Woke da ke zaman ɗan jam'iyyar PDP, da kuma tsohon gwamnan jihar Rotimi Amechi da ke zaman jigo a jam'iyyar APC a jihar. Lamid Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To ana fa tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirinmu na duniyar Amurka.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. A cikin shirin namu na wannan mako, za ku ji cewa kabilar Indiyawa 'yan asalin Amurka, waɗanda aka fi sani da 'yan kabilar su, suna farin cikin dakatar da wani shirin dasa bututun mai da aka tsara za a yi a jihar Dakota ta Arewa da ke nan Amurka, wanda a da aka tsara zai ratsa ta wajen wani ibadan su. Sannan a wannan shekara ce aka cika shekaru 75 da harin da Japan ta kai kan Amurka a tashar jirgin ruwan Pearl Harbor. Harin da ya halaka dubban sojojin Amurka ya kuma zama sanadiyar tsindimar Amurka cikin yakin duniya na biyu. Da farkon makon nan ne dai, ƴan kabilar su waɗanda Indiyawa ne ƴan asalin Amurka suka bazama kan tituna suna munna, bayan da aka dakatar da wani shirin dasa bututun mai da zai ratsa ta ƙarƙashin rafin Missouri, ya kuma dangana ta ƙarƙashin wani wajen ibadansu da suke karramawa. Baya ga batun kawo katsalandan kan wajen ibadansu, wannan matashiyar mai suna Aaron Fox ta ce aikin dasa bututun man zai janyo gurɓata madatsar ruwan da suke samun ruwan amfani.
If it leaks, then it's going to go through the whole river.
Idan bututun man ya fashe, zai bata baki ɗaya ruwan, kuma daga wannan rafin muke samun ruwan sha, baya ga sauran dabbobin da abin zai shafa.
Makaɗa daga kabilu daban-daban na Indiyawa daga arewacin Amurka suka taru domin marawa ƴan kabilar ta su baya a wajen neman hana wannan aiki. Indian drummers
and singers from I've never seen it that. Ban taba ganin tarin mutane haka ba. Saboda haka ina farin cikin kasancewa cikin waɗanda suka tsaya har zuwa wannan rana. Wajen tsayawa tsayin daka domin yin fafutukar ganin an dakatar da wannan aiki.
Duk da tsananin sanyin da ake fuskanta, masu fafutukar kare muhalli da kungiyoyin addinai da kuma masu fafutukar siyasa suka yi dandazo a wani sansani na wucin gadi da aka kafa ƴan kwanakin nan. Lamarin da ya janyo cunkoson ababen hawa. Wannan takaddama tsakanin ƴan kabilar ta su da hukumomin tarayya da na jiha da kuma ƙananan hukumomi ta faro ne a ƴan watannin da suka gabata, bayan da shugabannin kabilar ta su suka soki shirin dasa bututun waɗanda za a bi da su ta ƙarƙashin rafin Missouri. An yi kiyasin shirin zai laƙume dalar Amurka biliyan 3.8, kuma manufar ita ce a samu a tura mai daga yankin da ake kira Bakin, wanda ke arewacin Dakota, zuwa matatun mai da ke jihar Illinois. Masana a fannin kare muhalli sun yi ikirarin cewa aiki manta bututu zai fi kare haɗura maimakon aiki ta mota ko jirgin ƙasa. Sai dai a farkon makon nan ne wasu sojoji na musamman suka fitar da wata takardar dakatar da wannan shiri, matakin da ya sa ‘yan kabilar ta su suka yi ta murna. Duk da cewa ba a janye aikin baki ɗansa ba, Reverend Victor Kazajian na gamayyar ƙungiyoyin addinai ya ce za su jajirce har sai an janye shirin baki ɗansa.
Akwai muhimman batutuwa sosai kan yadda muke tafiyar da doron ƙasa, kuma wannan manufa ita za ta sa mutane su jajirce saboda an samu haɗin kai tsakanin jama'a.
To a wani ɓangaren kuma, a wannan shekarar ce ake bikin tunawa da harin da Japan ta kai kan Amurka a tashar jirgin ruwan Pearl Harbor da ke Hawaii. Harin da ya halaka ɗaruruwan sojojin Amurka ya kuma zama sanadiyar tsundumar Amurka cikin yakin duniya na biyu. Shekaru 75 kenan da kai wannan hari, wato lamarin ya faru ne a ranar 7 ga watan Disamba shekara ta 1941, kuma tuna wannan rana na zuwa ne watanni 6 bayan da shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara birnin Hiroshima da ke Japan, inda Amurka ta harba makaman nukiliya na farko a duniya a shekarar 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu. Ana dai sa ran Prime Minister Japan Shinzo Abe zai kai ziyara tashar ruwan ta Pearl Harbor. Amma Prime Minister ya ce ba wai zai je ba da hakuri bane kan harin wanda ya salwantar da rayukan Amurkawa sama da 2000. Yoshiji Suga shine kakakin gwamnatin Japan.
Makasudin wannan ziyara shine a girmama waɗanda suka mutu a lokacin yakin. Ba wai a bada hakuri ba, a kuma jaddada matsayar Japan na cewa ba za ta sake maimaita irin wannan hari ba.
Kuno ketsuyo mirai ni mukete shimesu to tomo ni desu ne.
Wani farfesa a fannin diplomasiya a nan Amurka, Matthew Lindley, ya ce ziyarar ta Prime Minister Abe alama ce da ke nuna kammala rufe wani babin yakin duniya na biyu. Ya kuma ce akwai bukatar gwamnatin Japan ta kulla kyakkyawan dangantaka da gwamnatin Donald Trump mai shigowa. A lokacin yakin neman zabansa dai, shugaba mai jiran gado Donald Trump ya sha caccakar Japan da sauran kasashen da aka girke dakarun Amurka domin sama musu tsaro. Inda ya nemi gwamnatocin waɗannan ƙasashe da su riƙa ɗaukar nauyin ba da kaso mafi tsoka cikin kuɗaɗen da ake kashewa wajen samar da wannan tsaro. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka a wannan jiko. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokanan aiki na musamman Greg Flakers da kuma Jeff Custer, Mahmud Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an gaishe ka Mahmud, sai kuma mu sake waiwayawa domin mu ji kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Abokan zaman mu mabiya addinin Kirista, musamman na jihar Akwa Ibom. Ina taya ku jimami da alhini bisa ga rubtawar da wata coci ta yi wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Sai kuma sakon baffa Haruna Bajoga, malamin Jalungo Primary School a Ashaka, yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku ga wa shugaban kasar Gambia Yahaya Jame cewa yayi hakuri ya aje shi cikin kube ya amince da shan kayan da yayi a hannun dan adawa domin aikin gama ya gama tunda duniya ta shaida har ya taya Adam Brown murna don haka duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to farashin shi ba zai kawo ba shi kuma wannan yace ya Allah ba dan halayen mu ba daga kawo mana karshen har-haren ta'addanci da mata shin ba ma bamai a Turkiya Syria Masar Yemen Nigeria Somalia da daukacin yankin gabas ta tsakiya da nahiyar mu ta Afirka domin albarkar annabi rahama sallallahu alaihi wasallam sako daga Naziru Abubakar Sabu Gusau al'ummar kasar Gambia Allah yayyafa wa wannan wuta ruwan sanyi da tsohon shugaba mai barin gado Yahaya Jame ke shirin kunnowa a kasar ku sako daga Usaina Umar Fore Bagashuwa sai kuma wannan sako na gaba daga Abba Sa'ad Mahuta a yau ina son ku bani dama in yi kira ga gwamna Aminu Bello Masari da sani al'ummar jihar Katsina muna adawa da matakin da ya dauka na janye hannun gwamnati wajen biya wa dalibai kudin jarrabawar WAEC da NECO don haka ya kamata gwamna ka canza shawara sai sakon karshe yace muna jinjinawa shugaban kasar Ghana mai barin gado Mr. John Dramani Mahama kan amsa kayan da yayi muna kira ga ragowar shugabannin mu na nahiyar Afirka da su gaba da koyi da shi sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Salihu Isa Fana To yanzu kuma sai mu sake komawa ga labaran duniya amma wannan karin a takaice.
A Najeriya ma'aikatan ceto na can suna ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira da ransu bayan da rufin wata majami'a ya rufta ya halaka mutane da dama a birnin Uyo dake jihar Akwa Ibom a kudancin kasar. Daruruwar masu ibada ne suka taru a cocin mai suna Renaissance Bible Church wacce ba a kammala gininta ba a lokacin da rufin majami'ar ya rufta. Wadanne dai sun ce akalla mutane 60 ne suka rasa rayukansu amma jami'an tsaro sun ce sai an kammala aikin kwashe baragizan za a tabbatar da adadin mutanen da suka mutu. Shugaban kamfanin mai na Exxon Mobil Rex Tillerson shine mutum na gaba-gaba da aka saka a jerin mutanen da ake tsammanin za a zaba wato a mukamin sakataren harkokin wajen Amurka a sabon gwamnati mai shigowa. Kafofin yada labaran Amurka da dama sun rawaito cewa wata majiya da ba bayyana sunanta ba ta ce nan ba da jimawa ba za a ayyana Tillerson a matsayin wanda zai riƙe mukamin na sakataren harkokin wajen Amurka. A wani labari makamancin wannan wato wata fashewa da ta auku a wani cocin masu bin aƙidar gargajiya a ƙasar Masar ta halaka mutane 20 sannan wasu 35 sun jikkata. Babu dai wanda ya dauki alhakin wannan hari da aka kai yau Lahadi amma kamfanin dallancin labaran kasar ta Masar mena ya rawaito cewa wani mahari ne ya jefa bom a cocin mai suna St. Mark's dake gundumar Abbasiya a birnin Al-Qahira. Hukumomin Turkiya sun ayyana fara zaman makoki kwana guda bayan da wasu tagwayen bama-bamai suka tashi a Istanbul inda akalla mutane 38 suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka jikkata. A yammacin Asabar hararan suka auku a filin wasan kwallon kafa bayan da aka kammala wani wasa kuma waɗanda suka shaida lamarin sun ce hararan sun kaikaici jami'an tsaro ne. Wata tankar mai a ƙasar Kenya ta yi sanadin mutuwar mutane 33 kana ta jikkata wasu da dama bayan da ta yi taho magama da wasu ƙananan motoci. Hadarin ya auku ne a jiya Asabar akan wata babbar hanya da ke yammacin tsakiyar Kenya. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce bai dace babbar motar ta kasance a wannan hanya daidai wannan lokaci ba. Ya kuma umarci jami'an tsaro da su gudanar da bincike kan hadarin.
To Allah ya kyauta da takaitattun labaran shirin namu na la'asar ya kammala sai kuma da sanyin safiyar goben Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da Cibahiro Dedone wanda ya hada mana sauti sai injiniyan mu ne wa Al. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.